بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 23 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 18 ga watan January, shekara miladiya ta 2020. Wannan shine kaset na 236 cikin jaringiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah. Littafin Zadul Ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Komai da ruwan ka ne dangane da tafarki da tsari da al'adun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman. Lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda yake kasar Makka don yin aikin haji nesa da iyalansa, nesa da littafansa. Allah ubangiji saka mishi alkhairi. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah yana yi mana tarihin yaƙin Uhud, wato yaƙi na biyu a cikin jerengiyar yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsakanin shi da kafiran Makka Qurayshawa. Za mu tashi yayin da malam yake cewa wa kutila Mus'ab ibn Umayr bayna yadayhi, an kashe Mus'ab dan Umayr gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Fa dafa al-liwa'a ila Ali ibn Abi Talib, don haka daga nan sai ya danka tutarsa zuwa ga sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa tashab wa nashabatin wa nashabat halaqatani min hilakil migfari fi waji, haka nan kuma aka samu wasu zobba guda biyu daga cikin zobban da ke jikin hularsa ta kwano ta kariya kenan, suka makale masa a jikin fuskarsa. Al-Imamu Ali ibn al-Madini da shi da al-Imamu Abu Abdullah al-Zahabi dukkaninsu sun raunata riwaya wacce ta zo da wannan magana, kamar yadda Zahabi ya ambata a cikin tarihul Islam. Fantaza'ahuma Abu Ubaidata bin al-Jarrah, babban sahabin nan Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu shine ya sanya hakoransa ya tumbike waɗannan karafa da suka makale a jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wa abda alaihima, ya kama da hakoransa hatta saqatat fintahu thaniyatahu, hatta saqatat thaniyatahu, har hakoransa na gaba guda biyu suka kari. Min shiddati ghawsihima fi wajhihi, saboda tsananin nitsewar waɗannan zobba ko karafa a jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wamtassa Malik ibn Sinan walidu Abi Sa'id al-Khudri addama min wajnatihi, sannan aka samu kuma Malik ibn Sinan wanda shine mahaifin Abu Sa'id al-Khudri, dukkaninsu sahabbai ne, da shi Malik din da kuma ɗansa Abu Sa'id radiyallahu anhuma. Wannan mutumin shi kuma shine ya tsotse jini wanda ke zuba akan ainihin kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa adrakahu al-mushrikuna, mushrikai suka riske shi. Wannan labari na cewa an tsotsa jini daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi kuma shi ma Ibn Hisham ne ya rawaito shi a cikin sirarsa, a cikin isnadin wannan riwaya akwai wani mutum mai suna Rubai ibn Abdurrahman, wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu yake cewa laysa bi ma'rufin, ba a san shi ba. Haka kuma al-Imam Abu Zur'a yake cewa Sheikhul wani dattijan malami ne al-Imam al-Hafiz Ibn Hibban al-Busti shi kuwa kamar al'adar sa ya ambaci sunan wannan malami a cikin littafin shi Kitabut Thiqat wallahu ta'ala alam malam yace wa adrakahu al-mushrikuna yuriduna min mallahu ha'ilun bainahum wa bainahum mushrikai suka riski inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna kokarin su aikata abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya shiga tsakanin su da aikata wannan abu burin su da fatan su su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma cikin hikimar sa da iyawarsa ya shiga tsakanin su da yiwar haka Allah ya kibarin haka din ta yi da su samu ne da a ranan za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma Allah bai yadda ba fahala dunahu nafarun minal muslimina nahau asharatin hatta kutin sai aka samu su tarin musulmai daga cikin sahabbai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawanya suka kewaye shi suka mishi katanga da jukkunan su akai ta harbin su ana saran su har sai da aka shi su ga baki daya basu bari an kai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma jaladahum qalhatu hatta ajhadahum an sanan qalhatu dan ubaidillah radiyallahu anhu shi kuma yayi tsaya tsayin daka yayi ta faman yaki da waɗannan kafirai har sai da ya kwantar da su ya hana su kaiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ajhadahum bi ma'ana ya raunata su ya sa musu rauni sun fadi watarassa abu dujana alaihi bi zahari shi kuma abu dujana yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garkuwa da gadan bayansa ma'ana ya lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da gadan bayan shi a matsayin garkuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wan niblu yaqa'u fi haka aka dinga harbin shi da kibau suna sauka akan gadan bayan wa huwa la yataharrak ko motsi baya yi wa usiba yawma idin aynu qatada ibn nu'man a ranan ne kuma aka jima idan qatada ibn nu'man ciwo fa ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce yana reto haka kamar yadda a ce kwallon tarki ya tsinke tsura waya guda ɗaya ke rike da shi haka idan yake rawa jijiya kwaya ɗaya take rike da shi kamar yadda aka ba da labari sai wannan bawan Allah cikin sahabbai qatada yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da idan haka yana tarewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faraddaha alaihi biyadihi sai annabi alaihi salatu wassalam ya sanya hannun shi ne albarka sai ya maida idan cikin ramin kwarmin idan wa kanat asahha ainihi wa ahsanuhuma sai wannan ido yawa yi gari zama shine idan shi mafi kyau baya ma iya tuna wani idan ne ya samu ainihin wannan cinta ko matsala haka ibnu hisham ya rawaito wannan labari a cikin sirarsa da isnadi mursali na asim ibnu amr ابن قتادة والله تعالى اعلم سي مالن يجي gaba da cewa to baya ga ibn hisham har ila yau al imam al hafiz abubakar al baihaqi ya rawaito wannan labari a cikin tafsir shi dalail al nubuwa haka ibn kathir a cikin al bidayah wal nihaya dukkan su sun kawo labarin ga yadda labarin yake a cikin littafin na dalail al nubuwa din kamar yadda ibn kathir ya ambata cewa daga hadisin Yahya al-Himmani yake cewa haddathana Abdurrahman ibn Sulaiman al-Ghasib an Asim ibn Umara ibn Qatada an abihi an jaddihi Qatada ibn Nu'man qala annahu qala usibat 'aynuhu yawm Badr idan shi ya ji ciwo an ji masa ciwo a ido ranan yakin Badr maimakon yakin Uhud kenan fasalat hidqatuhu sai ya zama kwayar ido ita ce hidika kwayar idan ta fado ala wajanati akan kumatinsa idan yana reto fa aradu an yakqahuwa sai aka ce kawai gara a tsinke a yanke idan gaba daya fa sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke faruwa fa qala sai annabi ya ce la kar ku cire masa ido fada'uhu sai aka kirawo shi faghamaza hidqatahu bi rahatihi sai annabi ya sa hannunsa sai ya burma ya maida idan ciki fa kana la yadri ayya ainihi usiba sai dan baya gane wannan ido nema wanda ke da matsala din a baya wannan riwaya malam yace rijaluhu thiqatun khala amr ibn qatada malaman da ke cikin isnadin dukkanin su amuntattu ne in banda umar dan qatada fa innahu lam yuthiqu ghayr ibn hibban ba wanda ya amince da shi cikin malaman hadisi in banda ibn hibban a cikin as-siqat kenan wa lam yarwi anhu siwa ibnuhu asim kuma in banda dan shi asim babu wanda ya riwaya daga gare shi qala al-hafiz fil isaba ibn hajr ya fada a cikin al-isabatu fi tamyiz as-sahaba yace وجاء من وجه آخر أنها أصيبت يوم أهد أخرجه الدار قطني وابن شاهين من طريق عبد الرحمن بن يحيى العذري عن مالك عن عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان أنه أصيب عينه يوم أهد وترواية شيدة بنتهان يا الإمام الدار قطني لابن شاهين أتكي معرفة الصحابة دقريشي عبد الرحمن dan Yahya al-Udhri daga Malik daga Asim dan daga Umar dan Qatada daga Mahmud ibn Labid daga Qatada dan Nu'man cewa idan shi ya ji rauni ranan Uhud fa waqa'at ala wajnatihi idan ya fado akan kumatinsa faradda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzo Allah ya maimaita idan cikin ramin idan fa kanat asahha ainihi wannan ido ya zama shine mafi ma lafiya a cikin idan nashi guda biyu وعبد الرحمن ابن يحيى الأذري قال الأقيري مجهول لا يقيم الحديث من وجهه من جهته وانا عبد الرحمن بن يحيى الأذري الإمام الأقيري أتكن الضعفاء الكبير كنا ينتشوا وانا متم بايد إنجنت ذات بهذه السنة وأخرجه الدار قطني هكذا دار قطني يفتد الشيء أتكن سنة كنا دكما البيهقي في الدلائل من طريق عياد بن عبد الله ابن ابي سريح ان ابي سعيد الخدري ان قتاده ان عينه ذهبت يوم احد اذا ذا يا لالاتي ران احد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردها فاستقامت ثم ذا الله يقول جاره اذا يقوم ديدي وساق ابن اسحاق كما في سيره ابن هشام عن عاصم بن عمر بن قتاده مطولا مرسلا وقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب ال أول أصح ابن عبد البر أتكلم على الاستيعاب في معرفة الأصحاب يكي تشوى وانسى نفقون في إنجانج أتكلم أبن دي كمنا مرشين دي كان نوان أن الرواية إمام بنتا سنة تبتد دا أبو إيني دان هكا قود إكي أتي أي وانسو سنة دا مقالا ذا إيان نسوى دا تشوى الجملة تشي وانا إكسا تافارو قودا بقى تنتن تفاسد انتبا والله تعالى أعلم وصرخ الشيطان بأعلى صوته ana cikin wannan tatabarza da wannan gumurzu musulmai sun samu rudani wasu sun ruga da gudu sun koma cikin garin Madina wasu sun uya a bayan wasu duwatsu wasu sun tsaya suna shawara yanzu me za a yi ma har wasu ma suna fadan cewa bari su nemi wanda za su aika Madina ya je gurin shugaban munafikai Ubay ibn Salul ya nema musu amana cewa sun hakura za su dawo ana cikin wannan rudanin to shine sai shedan ya daga muryarsa yayin kara yace inna muhammadan qad qutila ai ma an kashe muhammadu alayhi salatu wassalam wa ka zalika fi qulubi kathirin min almu'minina mu'mine da dama wannan sun shiga cikin zuciyarsu sai suka kara rauni suka kara firgita suka kara shiga cikin rudani wa farra aktharuhum da dama sai suka ruga da gudu suka dafaqiya a guje suka bar wajen wa kana amrullahi qadaran maqdura wannan al'amari da ya faru da musulmi al'amari da Allah ya riga ya kaddara sai ya faru babu yadda aka iya shine Allah ya saukar da aya akan haka cewa ma muhammadun illa rasulun qad kalat min qablihi ar-rusulu afa in mata aw qutilan qalbtun ala aqabikum zamu zo mu ji insha Allah a can dai mana magana akan zai yi magana a gaba akan ayoyi da suka soka akan yakin uhud cikin suratu ali imran kusan aya 60 ne suka soka tun daga kan fadin Allah وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال زي دو دي magana akan ayoyin da wasu fa'idoji da ke cikin su sai aka saukar da wannan aya cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne wanda wasu manzanni sun gabace shi afa in mata yanzu nan in ya mutu au qutila ko kuma an kashe shi in qalabtum ala aqabikum shikenan sai ku rida ku ba addinin musulunci haka Allah ya saukar da wannan aya a wannan lokaci dan ce tambihi akan cewa ai abin da ya faru dama abu ne mai yuwa yana iya faruwa an taba kashe wani annabi wa kam min nabiyin qutil a wata riwaya an samu annabawa da aka kashe ga annabi zakariya da yahya yankan rago kafirai suka musu a ainihin masallaci to an kuma samu duk annabawa sun mutu sun gabace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka shi ma zai shuɗe kenan wa marra anas ibn nadri bi qaumin min al muslimina kad alqaw bi aidi anas ibn nadri wanda kawu ne wato uncle ne ga anas ibn malik dan uwan malik wannan anas ibn nadri dan uwan malik ibn nadri ne mahaifin anas dan malik to sai wannan mutumin yazo sai ya ga wasu musulmai alqaw bi aidihim sun jefar sun kokkwanta a gefe sun dafa kasa sun zauna faqala ma tantadhiruna yace me kuke jira ne me kuke yi anan faqalu suka ce qutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai amma ce an kashe manzon Allah dan haka musuluncin ma ya kare al'amari ya lalace su ba su san me za su yi suna cikin confusion faqala sai wannan sahabi yace musu ma tasna'una fil hayati to me za ku zo ku yi kenan me za ku yi akan rayuwa kenan sai menene bayan aka kashe annabi ba za ku tashi ku je kuma a kashe ku akan abin da aka kashe shi ba ma tasna'una fil hayati ba'da me za ku yi da rayuwa bayan an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qumu famutu ala ma mata alai ku tashi ku je kuma a kashe ku akan abin da aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan riwaya haka al-Imam Ibn Abi Hatim ya kawo ta a cikin tafsirin sa da kashin fadin Allah kuma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul sai dai kamar da malamai suke fada a cikin isnadin akwai al-Qasim Ibn Abdurrahman wanda malamai suna da maganganu akan shi wallahu ta'ala a'lam thumma istaqbala an-nasa wa laqiya Sa'd ibn Mu'adh fa qala ya Sa'd inni la ajidu rihal jannati min duni Uhud sannan sai wannan sahabi Anas ibn Nadri sai ya fuskanci mutane ya musu magana ya tsuma su walaqiya Sa'd ibn Mu'adh sai gamu da Sa'd dan Mu'adh za'imul ansar radiyallahu anhu wannan shi ma wannan yayi kokari iya ka kokari a yakin amma duk da haka shi da kanshi sai da ya jinjina ma Anas ibn Nadir kamar yadda a cikin riwayar Muslim yana cewa Anas ibn Nadir wannan wani sahabi ne da yayi aikin da nima bazan iya ba sai wannan sahabi shi kuma Anas dan Nadir sai yake cewa ya Sa'd inni la ajidu rihal jannati min duni Uhud ni ina jin kanshin aljanna a bayan dutsen Uhud din nan al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ya fassara wannan waje yake cewa yana daukan ɗayan ma'ana ko dai zama alayaki ne ya jiyo kanshin aljanna din sai zama wata karama ce Allah ya nuna masa ya fara jin kanshin aljanna tun da sauran rayuwar shi ko kuma ya zama tsabaragen imani da cewa aljanna tana nan kurkusa da zaran ya mutu a gun jihadin nan shine yake kinaya akan cewa yana jin kanshin aljanna kamar da idan mutum ya ce misali ina jin kaza zaka iya cewa misali ka shigo cikin wani guri da ake cin abinci ka ce na ji kanshin abinci sai da mun kuma da gaske ne ka ji kanshin ko kuma tsabaragen yunwa ne da sare da abinci sai ka ji kamar kana jin kanshi to tsabaragen yaqini da cewa aljanna tana nan a kusa sai zama yana kinaya da cewa ina jin kanshin aljanna ko kuma ya zama a aikace waqiyan ya ji wani abu wani kanshi wanda ba ga magari ba domin gidan aljanna hatta yashin da aka baza a gidan aljanna kanshin da yake duk duniya babu irin wannan kanshin wanda ake bazawa irin wanda yan gawi suke zubawa haka misali farin dutse din nan stone dust da ake sakawa a cikin gida to na aljanna wannan kade kanshin shi babu irin shi a duniya balantana kanshin almiskin aljanna da makamantansu to dai wani kanshi yaji garibi jiddan sai ya fassara shi da cewa kanshin aljanna ne to kuma tunda wali ne na Allah shahidi ne tayi da gaske ne yaji wallahu ta'ala a'lam fa qatala hatta qutila sannan yaje ya ci gaba da yaki har sai da aka kashe shi wa wujida bihi 70 darba aka samu tabo na ainihin suka da yakushi da cizo da sara da duka sama da guda 70 a wurin a jikin sa wannan 70 ba wai an kirga 1 2 3 suka zama 70 ne cicciba ba a yaran larabci yana daukan lamba 70 a matsayin adadi mai yawa gashi ne intastadfilum 70 marra ba yana nufin a kirga 1 2 3 zuwa 70 bane ana nufin adadi mai yawa kamar yadda da Hausa sai mutun ya ce dubu malala gashin tinkiya ba shine yawa ba da Hausa ko adadi haka ake fara ban san yanzu ya ake cewa ba to shi ma wannan 70 da aka ce ba wai an bi an kirga ne aka ga guda 70 keke da keke ba a kinaya ne akan yawan sara da suka da tabo da ke jikin sa ma'ana kafaran nan sun yi rubdugu akan shi sun dinga sassaran shi ko ta ko ina sai da suka tabbatar babu sauran wuri da zai zama lafiyayye a cikin shi sannan suka kyale shi fala hawla wala quwwata illa billah wannan riwaya ta al-imamu ibnu hisham ne a cikin sirarsa haka ibnu ishaq sannan akwai kwatankwacin wannan riwaya a cikin bukhari da muslim daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda wanda yake bada labari cewa a wannan ranan an ma kasa gane gawarsa sai wata yar uwarsa ce kanwashi take tazo ta iya identifying gawa da wani tabo da ke jikin yatsunsa wani tabo na kuna shine inda ta gani wurin bai samu wannan suka da sara da yawa ba ta iya gane tabon jikin shi take cewa wannan wane ne dan uwana saboda yawan raunin da ke jikinsa wajuriha yawma idin abdurrahman ibn auf nahwan min 20 jiraha sahabin nan miliyoniyan sahabin nan abdurrahman ibn auf shi ma a wannan rana an ji masa ciwo fiye da rauni fiye da miki na rauni guda 20 a jikin jikinsa malam ya ci gaba da cewa wa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama nahwal muslimina to ana cikin wannan rudanin wasu sun shiga cikin lungu sun buya wasu sun gudu wasu sun mutu wasu an kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kullu to da yazo ma cikin su a karan farko sai da wani daga cikin musulmai ya nufin zai kai masa farmaki tsammanin shi wani ne zai kara kuma halaka su sai da ya ce mushi ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sannan sai suka fara dawa cikin hayyacin su cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mutu ba da rayuwarsa wa kana awwala man arafahu tahta al-migfari Ka'ab ibn Malik wanda ya fara gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin karkashin ya sanya hular kwano guda ta yaki da sojoji wanda ta boye fuskarsa Ka'ab ibn Malik wannan mawaki daga cikin mutanen Madina shine ya fara saida kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fasaha bi a'la sautihi sai ya kara ya daga murya yace ya ma'asharal muslimin abshiru hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ya ku daukacin musulmai albushrunku gafa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama fa ashara ilayhi an iskut sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ishara da hannu irin da zaka ce mai yaro isa hannu a baki shi ce kai shiru kar kai magana saboda dabarar yaki ba wai dan kar askar musulmai su ji su koma cikin jin dadi da annashuwa ba wajtama'a ilayhi almuslimuna nan da nan sai musulmai suka hadu gabaki daya a wajen wa nahdu ma'ahu ila shi'abi alladhina dhalafi sai gaba ɗaya suka tashi sun koma cikin wannan kwazazzabo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wajen wa fihim abubakr wa umar wa ali wal harith ibn simma al ansari wa ghayru a lokacin a cikin musulman da suke wannan wuri akwai sayyidina abubakr as-siddiq radiyallahu anhu akwai umar ibn al-khattab al-faruq radiyallahu anhu akwai sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu akwai wani sahabi wani jarumin sahabi duk yake baya daga cikin shahararrun sahabbai shine al-harith ibn simma al-harith ibn simma ibn amr ibn atik al-ausi mutumin garin madina ne wanda ya fita cikin rundunar sahabbai wanda za a je badar akan hanya ya fadi da kan abun hawansa sai ya ji ciwo ya samu karaya ya samu fracture a jikin kafarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mai da shi gida amma kuma bayan an dawo yakin an ba shi ganima irin wacce aka bai wa sojojin da suka je yakin ainihin wato badar yayi shahada a yakin mu'ta a yakin yawmu bi'r mauna ani yawmu bi'r mauna yayi ainihin wato shahada yazo a cikin hadisin al-Imam at-Tabarani da isnadi kyakkyawa kamar yadda ya ruwaito cewa a wannan rana ta Uhud wannan sahabi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yake cewa yake ce mishi aina Abdurrahman ibn Auf ina ka gane mun Abdurrahman dan Auf ina ka gane mun shi sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu khalfal jabal yuqatil na gan shi a bayan dutsen yana ta gugurmaya yana ta yaki sai annabi ya mishi mala'ika addu'a yana cewa innal mala'ikata tuqatilu ma'a mala'iku suna taya Abdurrahman dan Auf wato wannan fada a ranar wannan tabbataccen riwaya ce tana cikin littafin al-Mujam al-Kabir na Abu al-Qasim al-Tabarani kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba cikin tarihin wannan sahabi al-Harith ibn Simma radiyallahu anhu sahabi ne kuma shahidi Allah ya kara mashi shahada wa ghayruhu da wasu cikin sahabbai falamma sanadu ila al-jabal da suka je suka tsatsaya a jiki suka jingina a jikin dutsen nan adraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ubay ibn khalaf ala jawadin lahu yuqalu lahu al-awl akwai wani babban kafiri ubay ibn khalaf wanda babbane daga cikin kafiran makka jijjige ne daga cikin jigajigan kafirai a makka sai ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za'ama aduwullahi annahu yaqtulu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan kafiri makiyin Allah dama tun a makka yana riyawa a tunaninsa cewa zai hau kan wannan doki ya sukwane shi ya zo ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda suka kulla niyyar wannan yakin yake horar da dokin yake training akan dokin yake ba shi abinci yana kiwon sa da tunanin wai shi zai yi amfani da wannan doki ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma qataraba min da wannan kafiri ya taho a sukwane ya kusanto inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tanawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alharbata min alharith ibn simma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da irin jinjikin da yake fama da shi ga jini yana zuba ga rauni gashi an sassare shi duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karfin jarintarsa sai ya mika hannu sai ya amshi alharba mashi daga hannun wannan sahabi mai suna al-Harith ibn Simma fata'anahu biha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gurga wannan kafiri Umaytu dan Khalaf ya gurga mai ita fata'anahu biha ya soka mai wannan harba din faja'at fi tarqu ti sai ta zo ta shiga cikin kan kashin allan ka fada shine tarkuta wannan allan collarbone sai ta huda wannan kashi wanda ke dokin wuya din shikenan fakarra aduwullahi munhajima wannan kafiri sai ya juya a guje ya tsorata ya gudu faqala lahul mushrikuna sai kafirai dan uwan shi suka ce mishi wallahi ma bika min ba'as karka damu ai ba wani rauni ne mai girma ba zaka warke faqala sai ce wallahi law kana ma bi bi ahli zil majazi lamatu ajma'una yace wallahi irin ciwon da nake ji a jikin jikina inda duk mutanen kasar makka sune zul majaz usurin wata kasuwa ne duk mutanen da ke kasar makka da zasu ji irin ciwon da nake ji cewa wallahi sai sun mutu gaba din su wa kana ya alifu farasahu bi makka ya kasance yana kiwo na wannan doki nashi a makka waye kulu yana cewa aqtulu alaihi muhammada zan hau dokin nan in kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan labari ya iske manzon allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi ya ce bal ana aqtuluhu insha allah ta'ala annabi ya ce in allah ya so ni ne zan kashe shi ba shine kashe ni ba wannan ya tabi ba kankaro tabiwa ba kuma duk wanda ya zama annabi ne ya kashe shi a matsayin shi na kafiri to iyakar kafirci ya take akan shi falamma ta'anahu da annabi ya soke shi da wannan makami tazakkara aduwallahi qaulahu wannan kafiri sai ya tuna abin da yake faɗa cewa ana qatiluhu fa aikana bi annahu maqtulun min dhalika al-jah sai ya tabbatar da cewa lalle wannan raunin shine zai kashe shi famata minhu fi tariqihi bi sarif marji'uhu ila makka ya mutu daga wannan ciwon da ciwon wannan raunin ya mutu a hanyar komawa makka a wani waje da ake cewa sarif yana nan a hayyan sunan wajen kenan kaman kilomita 10 daga tan'i daga wannan wuri da ake daukan harama ta yan cuwa-cuwa mutum yana so ya umara dai so ya yanka dabba ko kuma inda Aisha ta dauki harama sakamakon jinin haila da yazo mata mun yi karatun a baya wannan kissa al-Imam Ibn Hisham shi ya ruwaito ta a cikin littafin sa na sira duk da yake ba ta da isnadi haka ya kawo labarin bidun isnadi haka al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi ya ambaci wannan labari a cikin sira din sa daga riwayan Abul Aswad daga Urwatu dan Zubair da kuma ta riwayan Sa'id ibn al-Musayyib dukkanin su mursalai sannan kuma Ibn Jarir shi ma ya kawo ta daga As-Suddi da isnadi mursali eh wadannan isnadojin an hada su dukkan su mursalai ne sahihai za su bada karfi majunan su cewa kissa ta tabbata wallahu ta'ala a'lam baya ga wadannan malaman al-Imam al-Baihaqi ma ya rawaito wannan riwaya a cikin littafin shi Dalailun Nubuwa haka al-Imam Abdurrazzaq As-Sanani a cikin al-Musannaf da wasu wadanda ba su ba da duka isnadojin su ba su da inganci a daidaiwar su waja'a aliyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bima'in liyashraba minhu sayyidina ali ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa domin ya sha ruwa fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ya'lu okay fa wajadahu ajinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga ruwan ajin shine ruwan wato contaminated haka kalan shi ya canza ko warin sa ko nagartarsa ba yi da inganci bai da nagarta faraddahu sai kisha yadda kisa ta zo a cikin Sahih Bukhari shine bayan da aka jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rauni sai yazo yana a Fatima tana sanya ruwa tana wanke mishi jini na ta zuba a cikin fuskar sa tana ta wankewa jini na ƙara zuba yana fada yana cewa mutanen da suka jima annabin su ciwo ba za su tsira ba lam yaflaha qaumun shaddu wajha nabiyyi to sai ya zama wannan ruwan da aka yi ta wanke fuskar ne shine ya saura kamar da wasu masu shari suke gani shine ya saura da annabi ya nuna yana da buƙatar ruwa sai aka dauko aka bashi sai ya kisha ko kuma wani ruwa ne can wanda shi ma an yi amfani da shi ba yi da nagarta ba bai kamata a sha shi ba da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma sai ya kishin shi daga cikin fiqhun da malamai suka fitar a wannan cewa kula da tsaftar abinci a kowane hali musulunci ya zo da shi a aikace dan kawai kana jin kishi ko kana jin yunwa benefit duk abin da ka samu kawai sai ka zira a cikin ka ba daidai bane kaga a cikin hali ne na yaki hali na bukata hali na tsoro amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kulawa da ingancin abin da zai ci yana da kulawa da kiwon lafiyar abincin da zai ci dan haka bai sanya wannan ruwa ya sha ba sai faraddahu sai ya hakura ya mai da ruwan waga sala an wajihi dama ya wanke jini daga fuskar sa wasabba ala ra'asi sannan sai ya zuba ruwan akan kansa wannan yana nuni zuwa ga cewa akwai ruwa wanda ba za a iya sha ba amma kuma za a iya wani amfani da shi kamar wanke jiki kamar wanke-wanke kamar wanki da dauraya da skola da makamantansu wallahu a'lam فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به من زن الله صلى الله عليه وسلم ينفن يكاما وندوس يحو كي أما سبو دا جني دي زباء جكنسا دا رونكا دا كي جكنسا النبي عليه الصلاة والسلام يكاسا هوا بيسان يموسى ذيك هوا إناس يكاسا لشيني سي فجلس طلحة تحته حتى سعيدها sai Talhatu dan Ubaydillah sai ya tsuguna a ƙasan dutsen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka gadan bayan Talhatu ya hau irin yadda kuke kuma so ka hawar katanga ko sai ina ma saura mana katangar nan suke sai ya taka gadan bayan Talhatu dan Ubaydillah radiyallahu anhu sai ya hau kan wannan dutse ina fata mun gane malam yace wa haratis salatu fa salla bihim jalisan lokacin sallah yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah a zaune wa sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dalika al-yawmi tahta liwa'il ansab manzan allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana yayi tafiya ne ya shiga karkashin inuwar wato karkashin tuta mutanen madina ne al-ansar wa shadda hanzalatul ghasil wa huwa hanzala ibnu abi amir ala abi sufyana falamma tamakkana minhu وحمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتل تو أكوي ونو ببن صحابي ونو ولي تكين صحابي شيني حنظلة
ibnu Abi Amir ibnu Saifi ibnu Malik al-Aws Hanzalatu ana mishi laqabi ana ce mishi Hanzalatu al-Ghasib al-Ghasib bi ma'ana al-maghsul kamar da ake cewa qatil bi ma'ana al-maqtul ismul maf'ul Hanzala wanda mala'iku suka yi mishi wanka zamu zo mu ji kissar anan karmu yi karmi zangayi akan dadin kissa wannan matashin sahabi Hanzala ya kai farmaki ya kura gudun Abu Sufyan al-Imam Ibn Shahid a cikin marifatu sahaba ya fitar da asalin riwaya baya ga shi kuma har ila yau kamar da Ibn Hajar yake ambata al-Imam al-Baihaqi shi ma ya rawaito ta da yazo ya ritsa Abu Sufyan suka yi ta gwagwarmaya da junansu wannan ya kai sara wannan ya tare har dai Allah ya bashi sa'a ya kada Abu Sufyan yana kwance a ruwan cikin Abu Sufyan ya daga takobi kenan zai zindima mishi ya kashe shi yake Allah bai nufi zai mutu a wajen bashi Abu Sufyan Allah yana da nufi cewa a cikin kudurarsa Abu Sufyan zai rayu har ya musulunta sai wani kafiri a lokacin mai suna Shaddad ibn al-Aswad sai kawai ya taho a guje sai ya caka wa wannan sahabin Hanzala takobi a bayansa sai ta buru ta cikin sa haka aka ba da labarin abin da ya faru shi wannan sahabi Hanzala sahabi ne na kirki cikin sahabbai mutumin Madina ne kamar da muka ambata amma baban shi mai suna Abu Amir wani mutumin banza ne jama'a wanda a jahiliya ya kasance yana daga cikin waɗanda suke ambatan lahira suke ambatan addini na hanifiya suke jiran zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da manzon Allah ya zo kamar yadda masu riwaya suka bada labari fa hasadahu sai yau annabi hasada wa anadahu yayi girman kai yayi taurin kai ya ki musulunta ya zo a cikin wata riwaya wadda take cikin littafin abin nan take cikin littafin abin nan wato tabaqat na ibnu sa'id cewa abin da yana shi musulunta shine saboda yana da kudade da yawa na riba yana da bankin riba da ke bayar da bashi da ruwa to musulunci kuma ya zo ya hana bada bashi da ruwa sai idan ya musulunta zai tsiyaci da matsiyaci sai ya ki musulunta sai tashi ya bar garin Madina sai kuma Makka gun kafiran Makka yana yin waka yana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasadi ma da shi aka zo wannan yaki na Uhud bayan an gama yakin Uhud ya koma Makka bai iya zama a Makka ba sai ya kaura sai kuma kasar Roma wato inda sarkin kafirai a wancan lokacin yake na Roma shine daular Herakala kenan a can ya mutu a shekara ta 9 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin al-Usaba fi Tamir as-Sahaba a tarihin shi Hanzala ya ambaci cewa bayan mutuwar mahaifinsa akan kafirci sarkin kafiran wannan lokaci shine Herakala ya dauki gadan mahaifin gaba daya ya danka wa wani gwamna daga cikin gwamnoninsa mai kula mishi da bangaren inda yake mulkin mallaka na Larabawa a wannan lokacin shine wani mutum mai suna Kinanatu ibnu Abdiyalay shi aka danka wa gadan wannan kafin a lokacin da babayi da kowa to wannan sahabin shine aka zo aka samu wannan mutumi mai suna Shaddad ibn al-Aswad ya kashe shi shi Shaddad ibn al-Aswad akan ce mishi kuma Shaddad ibn Shu'ub Shu'ub din sunan mahaifinsa ne ana danganta shi zuwa ga mahaifinsa yana daga cikin mutanen da suka shahara ana danganta su zuwa ga mahaifansu mata mawaki ne shi ma cikin mutanen Makka yana da waka da yayi ta ta'aziyya da kuka da alhini ga manya-manyan kafiran nan guda 70 da aka kashe a Badar inda yake farawa da cewa wa madha fil qalibi qalibi badr waka ce shahararriya tana nan a cikin littafin tarihi to shi ya kashe wannan sahabin kisa Abu Sufyan ya dade yana yaba mishi cewa ya cece shi daga mutuwa har yana mai waka yana cewa walau shi'itu najjatni kuma walau shi'itu najjatni kumaitu tarimmatun inda da yace inda naga dama a duk sanda naga dama zan iya shiga cikin rigima dan na san akwai wani jarimi wanda zai tsiratar da ni yana ishara zuwa ga wannan shi in naga dama sai in shiga cikin kowane surkuki na san akwai jarumai suwani da suwani wanda za su iya mun maganin wannan surkukin yace walam ahmil ولم احمل النعمان نعماء ابن شعوبي بدن تبا iya biyan alherin da ibnu shu'ub ya mun ba bazan iya biyan shi ba saboda gashi ga mutuwa kaba qausain aw adna wannan mutum ya ce ci shi cikin iyawar Allah ina fatan fahimci wannan to abun mamaki shine Abu Sufyan ya zo shi ma ya musulunta shi ma Shaddad ibnu al-Aswad shi ma ya zo ya musulunta sai dai shi Shaddad kamar yadda har ila yau malam mai sira ibnu hisham ya ambata a cikin ziyadatu sira cewa an ba da labarin daga baya ya rida wallahu a'lam wannan da ya kamar malaman tarihi suka ambata amma ya tabbata cewa dukansu sun musulunta kamar Abu Sufyan babu kokonto akan musuluntarsa da kuma mutuwarsa a cikin musulunci radiyallahu anhu amma shi wancan shine daga baya aka ba da labarin cewa ya taba yarda kamar yadda waɗannan malamai suka haƙaito wallahu ta'ala almuhimu wannan kafiri a wannan lokaci yazo ya kashe shi wa kana junuban ya kasance da janaba a jikinsa ya aka yi zama da janaba fa innahu sami'a sayhata wa huwa ala mar'ati wannan sahabi yayi aure yana da amarya ya kwana a ɗakin ta cikin tsakar dare suna kwance da matar shi amarya kawai sai ya ji ana hayya alal jihad as-salatu jami'a sai zare jikin shi daga cikin farjinta ya fito ba tare da yawan janaba ba haka yayi taho da wannan janaba ya tafi aikin jihadi na musulunci fa qama min fawrihi ila al-jihad daga nan ya wuce jihadi fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu anna al-mala'ikata tughassiluhu sai annabi ba labarin cewa ga mala'iku suna mishi wanka kuma kala sannan annabi ya ce salu ahlahu ma sha'anu ku tambayen mana matan gidan shi me ya faru da shi bayan da fasa'alu ra'atuhu sai aka tambaye matar shi fa akhbaratuhu al-khabara ta ba su labarin cewa ga abin da ya faru kamar yadda wannan hadisi ya tabbatacce ibnu hisham ya ruwaito shi da al-imamu abu abdullahi al-hakim da ya saburi da baihaqi da malamai daban-daban su ruwaito kisan ta wurare mabambanta tabbatacciya ce daga ainihin riwayoyin su suka ba da labarin cewa ga abin da ya faru yace waja alal fuqaha wa hadha hujjatun anna ash-shahida idha qutila junuban yughassalu qida'an bil mala'ika sai wannan ya zama dalili akan cewa malamai suka ce idan an kashe shahidi da janaba za a yi mishi wanka don koyi da mala'iku akwai maganganun da dama a fiqhu game da wannan hadisin na farko tukunna halaccin mutum ya jinkirta wankan janaba don yin wani abu muhimmi wanda yake na ibada ko na rayuwa ya halasta a jinkirta saboda gashi ya jinkirta kuma manzo Allah sai kuma da nuna inkari akan jinkirin nashi idan mutum ya da wani uzuri wanda yake na yanzu wanda yana ganin wuce wannan uzurin da mishi matsala babu ne idan ya jinkirta wankan janaba daga sa'ar da ta same shi tare da cewa gusar da ita a lokacin da ta auku shine asali hukunci na farko kenan game da cewa ya fita min fawrihi ila al-jihad sannan duk da an ce abin da ke faruwa tsakanin ma'aurata guda biyu sirri ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da bayyanawa ai yake cewa kamar kare ne da kariya su zo su sadu da junansu a gaban kowa yana ganin su duk da an hana idan ko ta maslaha ta addini ko ta rayuwa babu laifi a bayyana shine kamar agun likita ga wanda yake neman magani kamar za a kai ƙara ga wanda yake samu wani matsala da iyalinsa ko kuma irin wannan ana neman fatawa akan wani abu da shafi addini babu laifi a bayyana dan haka gashi har ma tambaya annabi yace ku tambayi iyalinsa ku tambayi iyali sannan kamar yadda muka shafa da baya lafazin iyali lafazi ne da yake daukan mace kwaya daya kuma yana daukan mace da fiye da daya suna ne wanda yake na jami'i amma yana daukan mufarrid to sai kuma malamai suka zo suka wannan sabanin shin dama dai an ce shahidi ba a wanke shi kamar yadda zamu zo mu ji game da wannan shuhada'u annabi ya ce kafinuhum fi dima'ihim ku zuba su a cikin likafanan su a musu sutura da jinan nakin da ke cikin su kuma har yake cewa ma ranar alkiyama duk inda aka sare su din nan za a tashi yana kanshin almiski duk jinin da ya zuba a jikin su dugon jini na farko da ya zuba Allah zai gafarta musu zaman su gaba kiya san ranar alkiyama kuma za a tashi wannan jinin yana kanshin almiski da haka duk mutumin da aka kashe a jihadi ba a mushi wanka irin wankan da ake magawa ga magarin gawa amma kuma shi wannan sai aka tarar mala'iku su ne masa wanka sai zama wannan ya raba kan malamai hujja daya amma fatawa kala ne wasu suka ce wannan dalili ne akan idan mutum ya mutu da janaba a jihadi to za a yi mishi wankan janaba kamar yadda ya faɗa nan iktida'an bil mala'ika karanta littafin al-imam ibn qudamah al-maqdisi shine al-mughni ya tattauna wannan mas'ala haka al-imam an-nawawi a cikin littafin majmu' sharh al-muhadhab idan yake nawawi abun mamaki shine goyi bayan wannan fatawa ba abun kuma ban mamaki fiye da wannan shine a littafin a wuri biyu da nawawi ambaci magana a wurin farko ya tabbatar da ingancin wannan riwaya a wuri na biyu da yago sai ya ce bata inganta ba fajalla man la yashu Allah ya gafarta musu to a sai wasu kuma suka ce a wannan dalili ne akan ba za a mishi wanka ba domin ai ba mutane ne suka mishi wankan ba ba mutane bane kuma mala'iku inda ba dan annabi ne gansu waye sai gansu suna mishi wankan suka ce ba za a mishi wanka ba wanda suka ce za a mai wanka sai suka ce to wannan kuma dalili ne haƙiƙa akan cewa idan wanka biyu na wajibi suka kama mutum sai yayi su duka biyu sai yayi su duka biyu ɗaya bai ɗauke ɗaya domin yanzu inda a ce gama garin mutum ne wanda yazo yayi mutu tare da janaba aka tabbatar sa'ad da ya rasu ya rasu ne da janaba to idan an zo sai an mishi wankan janaba sannan a yi mishi wankan gawa ko mun gare suka ce wanda suka ce za a yi din iktida'an bil mala'ika to idan mutum almisali a ce mutum ne ya rasu a halin saduwa da matarsa yana iya yiwuwa haka wata kila ya taɓa faruwa ma to idan aka zo irin wannan mamacin wankan da ke kansa sai an fara mishi wankan janaba an gama tsaf sannan kuma zuwa mishi wanka guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko guda tara bisa yadda masu wankan suka ga dacewa irin da yake wankan gawa wallahi ta'ala alam tattaunawa ce da tsakankanin malamai a isu ake bada labarin ta wallahi ta'ala wannan asalin kisar baya ga waɗannan malaman da muka ambata akwai al-imam Ibn Hibban ya rawaito a cikin as-sahihin shi akwai al-imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya hakaito akwai al-imam al-Baihaqi kuma da muka ambata akwai al-imam al-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir dukkan sun fitar da wannan riwaya ce tabbatacciya kamar yadda aka ambata cewa da aka zo aka kawo gawo shi sai ga annabi yana kauda fuskar shi sai yace ai ana mushi wanka ne sai aka ce aje a tambayi matarsa sai aka ce ga abin da ya faru wallahu ta'ala وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعته لهم أمرة بنت ألقمة الحارثية مسلمي سكا سامو نصر كشي وانده كي ركيد توتر كافري سكا سامو نصر كشي شي سوى ننتوتا تفادي سياكا سامو تما تامي سنا عمرة بنت ألقمة الحارثية إذا تتلو كتاكو توتر تركي مسلم حتى اجتمعوا إليه har suka taru karkashin tutar ta su wa qatalat ummu umara wa hiya nusayba bintu ka'ab bin al-maziniya qitalan shadida wannan sahabiya mai suna nusayba bintu ka'ab bin al-maziniya radiyallahu anha tayi yaki mai tsanani wa darabat amr ibn qami'a bisayfi darabati fa waqathu dir'ani kanata alayhi akwai wani babban kafiri amr ibn qami'a wanda shine dinga kurarin cewa ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa shine mai kashe Ammar bin Mus'ab dan Umayr kuma shine dinga ihu yana yawo yana sukwane yana sukuwa yana murna cewa ya kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya kunyata shi to wannan mata ta dinga buga mishi makami takobi adadin bugawa har ya fadi amma abin da ya cece shi bata kashe shi ba shine ya sanya sulke ya ninka sulke rigar karfi a jikin shi har guda ne wannan ne ya hana shi ta kashe shi wa darabaha amrun bisayfi fa jarahaha jurhan shadidan ala atikha shi ma ya samu ya sare ta ya ji mata rauni mummunan rauni a wuyarta to mata sun yi abun al'ajabi a wannan yaki akwai mata waɗanda su ne suka dinga bi cikin su har da Fatima da Aisha da ita wannan mata da Rufaida al-Ansariya su ne suka dinga bi suna cetan sahabbai waɗanda suka fadi suna kai musu ruwa suna janye su daga filin yaƙin su kuma a lokacin da maza da su rudi su ma matan kafirai kamar yadda Ibn Hajar ya bayyana a cikin Fathul Bari da kuma kafin shi Ibn Kathir a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya cewa su ma kafiran sun zo da mataye da yawa alissafa suna yin mataye sama da dozin guda daga cikin matan manyan kafiran waɗanda aka bude su filin yaƙin tunanin da suka yi shi ne idan su zo da mata Balarabe yana da hamiya yana da kishi mai zafi akan matarsa idan suna kallon matan su ko menene za su jajirce sai dai idan mutuwa rai yayi halin shi amma ba za su gudu ba to abin da yasa suka zo da matan kenan matan suka zama suna gefe suna kallon su waɗannan matan musulmai da suka ga al'amari ya rikice wanda asali an zo da su ne dan dai su bada abinci su bada kulawa ta jinya ga marasa lafiya ko masu rauni da kuma sauran ayyuka ire-iren waɗannan da suka ga mazaje sun watse sun buga a guje sai suka zo su kuma suka tara daga suka yi wannan aikin har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata rike da wani makami kamar sanda ko tabariya haka sai ya ce mata wance ki kuma me ki rike da wannan tace na rike ne saboda in wani kafir ya biyo ta nan sai in buga mai aiki ya kawo in yadda abun banza sai annabi ya murmushi ya tafi ya bata ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan ra'ayi na take to shi sa malamai suka ce wannan nuni zuwa ga mata waɗanda suke da taurin rai za su yi wasu ayyuka da maza suke ya halasta idan aka samu mace mai taurin rai ai yanzu misali likita ai taurin rai ne yana ganin yake sa mace ga likita ko ka dinga datsa jikin mutum kana zubar da jini kana kai ba mahauci ba ka fasa cikin mutum kai wannan kai wancan kaga sai da taurin rai ba kowa ke iya ba ko a cikin maza amma kaga wasu mata suna yi haka yanzu wannan aikin da suka yi aikin soja ne suke to idan ya kama akwai wasu buƙatu na wasu mata su shiga soja to babu laifi kenan suna iya yin wannan aikin bisa gwargwadon buƙata suna yi suna kiyaye abin da musulunci ke su kiyaye da ƙa'idoji malamai su waɗannan maganganun za mu zo mu ci wasu daga cikin fiqhin ire-iren waɗannan maganganu wallahu ta'ala alam malam ya ci gaba da cewa wa kana amru ibn thabit al-ma'ruf bil usayri min bani abd al-ashhal ya abal islam wannan mutum mai suna amr ibn thabit al-ma'ruf bil usayri ana ce mishi usayri wannan mahaifiyarsa wata mata ce take yar uwa ga huzaifatu dan yaman mahaifiyarsa da ka huzaifa kawunsa ne uncle dinsa wannan mutumin ya kasance ya abal islama baya son musulunci duk dangin su sun musulunta amma shi yake musulunta falamma kana yawmu uhud yayin da ranar uhud ta yi bayan musulmai sun fito sun taho bakin daga shi kuma qadhafa Allahu al-islamu fi qalbi lil husna allati sabaqat lahu minhu Allah ya riga ya mushi falala Allah ya mushi tanadin zai mutu da imani daka bayan ɗan uwan shi sun taho kamar yadda aka ce sai tambaya yana cewa aina banul ashhal yace duk ina mutanen gidanmu suke ne sai aka ce ai dai sun fita yaki zuwa Uhud shi ma kawai sai ya fito Allah ya kimsa mushi kaular musulunci fa aslama sai musulunta wa akhadha sayfa ya dauki takobinsa wala hika bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaje riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qatala wa uthbita bil jirah yaje ya shiga fagen daga aka yi ta yaki tare da shi har aka ji mushi rauni fa uthbita aka kada shi ya fadi saboda raunuka walam ya'lam ahadu bi amri babu wanda ya san cewa ya zo wajen tunda da ya zo bai tsaya yayi sanarwa cewa ga na iso ko kuma ya je sa sunan shi attendance ko wani abu ba shiga kawai ya ci gaba da yaki shi ma yadda ya ga alai falam man jalat al harb da yakin ya kare fafa banu abd al ashhal fil qatla yaltamisuna qatlahu wadannan mutane banu abd al ashhal sahabbai daga cikin su suka dinga yawo a cikin matattun nan suna neman wato ina za su sami gawawwakin su fawajad al usayrin usayrin wa bihi ramaqun yasir sai suka same shi da dan ragowar rayuwa da dan ragowar numfar fashi a tare da shi fa kalu suka ce wallahi inna hadha al usayrin suka ce sunan sai da Allah wannan shine fa usayrin gudun ma jaa bihi me ya kawo shi laqad taraknahu wa innahu lamunkirun li hadha al amr mun baro shi fa a cikin garin Madina mun sani a daidai lokacin yana kin addinin musulunci baya son musulunci nan yau din da muka fito thumma sa'aluhu mal ladhi ja'a bika suka tambaye shi kai ko me ya kawo ka ahadabun ala qaumika tsabaragen kishin al'ummar ka ne kishin dangin ka ne aw ragabatun fil islami koko kwadai musulunci ne shiga zuciyarka fa qala sai yace bal ragabatun fil islami yace kwadai musulunci ne amantu billahi wa rasulihi yace nayi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qataltu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta asabani ma tarawna yace sannan kuma ne yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har na samu kaina a cikin wannan hali da kuke gani wa mata min waqti nan take mutu fa zakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata mu manzo Allah cewa ga abin da ya faru da shi fa qala sai annabi ya ce huwa min ahlil janna dan aljanna ne qala abu huraira abu huraira yana cewa lam yusalli lillahi salatan qattu dan aljanna wanda bai taba sagushin shi a kasa ya sallama wannan kisa ce tabbatacciya al-imamu abu dawud da hakim sun ruwaito shi sun ruwaito wannan kisa shi ma an ce abin da ya hana shi musulunta farko tunanin dukiyoyin shi da wasu abubuwa da musulunci ke hanawa al-imamu al-bukhari ya fitar da hadisin wani al-muqanna wanda ya rufe fuskarsa ba a gane kowa ne cewa da yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in nayi yaki daga bayanin musulunta yayi daidai abin sai annabi ce mishi aslim thumma qatil ka dai musulunta din sannan sai kai shiga yaki fa aslama ya musulunta ya shiga kuma yakin aka kashe shi shi ma anan sai annabi yake cewa amalun qalilun wa ajrun azim aiki dan kankani wa ajrun kathirun da lada mai yawa kaga wannan shine hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un kenan ko yasbiqu alayhi rizquhu fa yadkhulul janna al-imam al-bukhari ya tsada wannan haka muslim ta wata fuska dabar sun fitar da wancan riwayar wanda ita ta faru ne a daya daga cikin hadisi ta ila yau al-muhimu jama'a waɗannan sahabbai sun samu wannan falala sakamakon gaskata gaskiya da su sun karbi gaskiya ba yawan aiki ba ka ga ga wannan wurin shi guda a musulunci kuma a musulunci ma bai taba yin sallah ba kalmar shahada kawai amma tun daga yin kalmar shahada ya je ya ci gaba da abin da ya kamata Allah ya bashi wannan falala Allah ya bashi wannan daraja da wannan daukaka nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da cewa dan aljanna ne yayin da wani kuma zai dade yana cikin musulunci yana bayyana musulunci amma tun da bai imani na gaskiya ba sai samu wannan falalar ba a wata riwaya ya zo cewa sai da aka dauke shi ma aka koma da shi garin Madina sannan ya cika ba nan take ya cika ba da suka ganshi suka dauke shi suka kai shi gida sannan ya farfado aka mishi wannan tambayoyi har iyalan shi suke ba da shaida cewa ai ya ce ne shi ma ya shiga addinin nan ya kama hanya ya tafi kuma Allah subhanahu wataala yayi wannan hukunci da wannan ya mishi wannan falala ya rasu a wannan waje Allah ubangiji ya kara musu yadda gaba da walamman qadatil harb اشرف ابو سفيان على الجبل فنادى افيكم محمد فلم يجيبوه فقال افيكم ابن ابي قحافه فلم يجيبوه فقال افيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه ولم يسال الا ان هؤلاء الثلاثه لعلمه وعلم قومه ان قوام الاسلام به ياينده ياقين يا قاري ولم منقضت الحرب yayin da yaki ya kare ashrafa abu sufyana alal jabal komandan kafirai a wannan rana shine abu sufyana radiyallahu anhu sai ya hau kan wani dutse kan dutsen uhud din fanada sai yayi kira yace afikum muhammadun a cikin ku akwai muhammadu alayhi salatu wassalam falan yujibu ba bashi amsa ba faqala ya kare cewa afikum ibnu abi quhafa shin akwai dan gidan Abu Quhafa a cikin ku sai na Abubakar kenan falam yujibu basu bashi amsa ba fa qala sai yace afikum Umar ibn al-Khattab akwai Umar dan Khattab a cikin ku falam yujibuhu nan ma basu bashi amsa ba walam yasal illa an haula bai tambayi kowa ba bai kira sunan kowa ba a cikin mutane sai waɗannan haula ithalasa sai waɗannan mutane ukun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma manyan sahabban shi guda biyu Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma li ilmihi saboda shi kanshi ya sani wa ilmi qaumihi kuma kafiran makka sun sani cewa anna qiwamal islam bi cewa tarakun murhun musulunci to waɗannan mutanen ne guda uku in ku har suka iya girbe waɗannan mutanen suka kashe su to sai musulunci mummuna illa kaga kafirai sun san darajar annabi sun san darajar sahabban nan guda biyu Abu Bakr da Umar amma wasu a cikin musulunci ba su san darajar waɗannan ba su kuma sun kafa kansu ba su da aiki mun da tsine mu waɗannan mutanen albarka da kuma musu ƙarya da sharri da ƙage da ƙazafi Allah ubangiji ya tsare mu daga fitina malan ya ci gaba da cewa fa qala amma haula'i sai shi abu sufyan ya ce to wadannan dai fa qad kufitumuhu an wadata muku an isar muku yana ga wa mutanen shi yana musu albashir kafirai cewa to wadannan uku dai an gama da su kanku da mu fa lam yamliku umaru nafsahu a daidai lokacin ne umar dan khattab ya kasa mallaka rayuwarsa da da yake ta magana shi wannan da yake ta magana shi wannan kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi amsa ba kuma ya hana a bashi amsa amma da yazo yana cewa to waɗannan an isar muku akan su sai Umar ya kasa mallaka rayuwarsu sai ya ce ya adu wallah innal ladhina zakartahum ahya'u waɗanda ka kira sunan su dinnan to suna nan da ransu ba su mutu ba sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar da sayyidina umar da ka kira sunan su suna nan da ransu ba su mutu ba wato ka ji bakin ciki kenan wa qad abqallahu laka ma yasuka Allah ya bar su a duniya ya bar abin da zai sa maka bakin ciki a duniya fa qala sai yace qad kana fil qaumi muslatun lam amur biha wa lam tasuni Abu Sufyan to ne sai Hamiya ta dauke shi ta Larabawa da tunanin abinda za a je a bada labari game da abinda suka yi domin mutane aka shi cikin sahabbai an bar mata ma musamman sun tabi kan gawawakin su suna sare musu hanci suna yanke kunne suna tsole ido suna fasa ciki suna tsinke al'aura sun ta musu wulakanci sun dinga ma gawawakin wulakanci to wannan abin da aka yi shine ambata yana cewa qad kana fil qaumi muslatu an yi musla an ci mutuncin gawawaki lam amur biha ni dai ban ce ayi ba walam tasuni ko ban jawo shi ba saboda kafin ne a lokacin tun mai yana da hikiru a cikin rayuwarsa yace ni ban ce ayi ba kuma ni ban ce ka ayi ba thumma qala sannan sai yace a al hubal hubal ta ci nasara hubal ta daukaka hubal din nan shine mafi girman gunki a Ka'aba shine a'azamu sanamin fil Ka'aba wanda yake jikin Ka'aba wanda suke dawafi tare da shi sun aje shi jikin Ka'aba wanda zaka kewaye Ka'aba sai ka hada ka kewaye hannun shi sai yace a'al hubal hubal tayi sama kamar a ce sai hubal yana irin wannan kalma irin ta kafirai fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ala tujibu ba kwa bashi amsa ba ma'ana yanzu an zo maganar tauhidi babu daga kafa dole a bashi amsa wancan magana ne dabarar yaki ai shiru ko ai magana za a duba mene fi maslaha amma yanzu magana tauhidi to maslaha kawai shine a daga kalmar Allah da haka sai fa qalu suka ce ma naqulu ya manzon Allah wace amsa za mu bashi qala sai annabi ya ce qulu Allahu a'la wa ajal ku ce mishi Allah yafi girma Allah yafi daukaka thumma qala da suka ce Allahu a'la wa ajal sai yace lanal uzza wala uzza lakum yace wai su suna da uzza gunkan yasu dinnan uzza wala uzza lakum ku kuma ba ku da uzza kaji kafiri yana alfahari da kafirci qala sai annabi sake cewa ala tujibuhu ba kwa bashi amsa ba falu suka ce ma da qulu me zamu ce masa qala yace ku ce masa qulu ku ce masa Allahu maulana wala maula lakum mu Allah shike jibinta al'amarin mu ku kuma ba ku da majibincin al'amarin ku ba ku da shi wannan hadisi wannan kisa tana cikin sahih bukhari a cikin kitabul magazi a inda bukhari ya mata babi da babu istus'iduna wala talhuna ala ahadi haka kuma ya kawo ta a cikin falalar fadlul man shahida badar da bayani a cikin babu gazwatu uhud a cikin kitabul jihad kenan da kuma babu ma yukrahu min at-tanazu'i wal ikhtilafi fil harbi babun da ke abinda ake kyama na jayayya da sabani a yaki ya kawo shi kuma ila a cikin tafsirin suratu ali imran karkashin fadin Allah ar-rasul yad'ukum babu qawlillahi ta'ala ar-rasul yad'ukum ila ukhrakum baya ga al-imam al-bukhari ahmad ibn hanbal shi ma yafta da hadisin a cikin musnadinsa daga riwayan barau dan abi ya sake fitar da shi kuma ila yau daga hadisin abdullahi dan abbas ta wata fuska daban da isnadi tabbatacce wallahi ta'ala a'lam فأخبرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته كاغا النبي عليه الصلاة والسلام يا باس لابارن أمسد ديكا مات سباير أسعد دوانن كافري شوغبان كافري أو نلوكتي أبو سفيانا يكي الفهري دا اللن يسا وبشركه كما يكي يايا تشركسا تعظيما للتوحيد سو دا جرمان الأمر التوحيد باء وسجي وإلاما بإزة من أبده المسلمون dan kuma bayyana girman Allah Ubangiji wanda musulmai suke bauta mishi wa quwwati janibihi da karfin bangaren Allah wa annahu la yughlab kuma cewa ba a galabaita Allah wa nahnu hizbuhu wa junduhu kuma cewa mu sa annabi kenan a lokacin mu ne tawagar Allah mu ne sojojin Allah wa lam ya'muruhum bi ijabatihi hina qala annabi bai ce musu su baiwa Abu Sufyan Hafsa sa'an da yace afikum Muhammadun afikum ibn abi quhafa afikum umar sa da ya tambaya game da waɗannan mutanen ba a basu dama su amsa ba yace bal qadru ya annahu nahahum an ijabati yazo ma a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su amsa ba wa qala yace la tujibuhu kar ku bashi amsa li anna kalmuhum lam yakun barada ba'd fi talabil qawl yace kar ku ba su amsa saboda raunin da ke jikin su fafutukar da suke yi ta neman su kashe waɗannan mutanen guda uku bai riga ya warke ba bala'in da ke cikin zukatan su tun na Badar bai yi sanyi ba kar ku ba su dama sun ji cewa waɗanda suke nufi da sharri suna wa naru ghaibihim ba'du mutawaqqida wutar gaba da ke dake zukatan su tana nan tana balbali tana ci falamma qala li ashabihi amma ha'ula'i faqad kufitumuhum yayin da yake to waɗannan dai an gama muku da su hamiya Umar ibn al-Khattab sai Umar ya shiga cikin himaya wato ya zama ya zuce shi ta sosu ran shi ya sosu washtadda ghadabuhu fushin sa yayi tsanani wa qala yace kadzabta ya aduwallah ƙarya kake ya kai makiyin Allah fa kana fi hadha al-i'lan min al-izlal wash-shaja'ati wa adam al-jubn والتعرف على العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوه القوم وبصالته sai zama a cikin wannan abin da akai musu farko akai shiru ba a kula su ba can daga baya aka nuna musu abin da suke fada ba daidai bane sun yi kuskure sun yi ƙarya sannan da aka musu ka ambaci kafircin su aka ambatan musu tauhidi to a cikin wannan akwai al-i'lam min al-izlal akwai wato daukaka da fita daga al-izlal da fita daga kaskanci washaja'a da kuma jarunta akwai bayyana jarunta wa adamil jubni da rashin tsoro wata'arrufi ila al-aduwi fi tilka al-hali ma yu'dhiruhum bi quwwati al-qawmi wa basalati da kuma bayyana makafiran na abokan gaba abinda yake nuni zuwa ga karfin musulmai da kuma jaruntakansu wa annahum lam yahinu da bayyana musu cewa musulmai ba su rauni ba wa lam yadufu ba su raunana ba wa annahu wa qaumuhu jadiruna bi adamil khawf minhu kuma bayyana wa su Abu Sufyan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanansa sun cancanta su kijin tsoro ba za su tsoro ba wa kad abqallahu lahum ma yasuquhum minhu kuma Allah ya bar musu abinda zai dinga ba kafiran haushi wa kana fil ilam baqai haqula in thalatha wa halatun ba'da dhannihi wa dhanni qaumihi annahum qad usibu fil maslaha labarin da aka basu cewa an ga musu cewa waɗannan mutane uku sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar radiyallahu anhu ma cewa suna nan a raye to wannan kadai ya isa ya dawo musu da wahala tayro tsoro fie ya isa ya ruɗa zakatan su ba'da dhannihi bayan shi Abu Sufyan ya zata wa dhanni qaumihi mutanen shi quraishawa sun zaci cewa annahum qad usibu cewa ai an kashe waɗannan mutane fil maslaha a cikin wato a bangaren su sun samu maslaha sun ji dadi ya ga wata a wani nusa fil masafa wato a cikin bugan da aka yi wa ghaidul aduwi wa hizbihi wal fatti fi adbihi ma laysa fi jawabihi hina sa'ala anhum wahidan wahidan sannan kuma da aka kima su kafiran magana a sa'an da suke tambaya yace ina wane to anan kuma an ƙara musu bakin ciki da damuwa da su da jama'a su wal fatti min abdi fi abdi kuma an karye kwarin su ma laysa fi jawabi da ba a ba su amsa ba hina sa'ala anhum wahidan sai da yake tambaya ɗaya bayan ɗaya na cewa ina wane fakana su'aluhu anhu tambayar da yake game da sahabban nan da annabin su wa na ayyuhum liqaumihi akhir sahamil adu wa kai da kuma kokarin da yake ba mutanen shi labarin mutuwar su to wannan shine bullet din shi na ƙarshe shine makamin shi na ƙarshe shine katin shi na ƙarshe fasabara lahun nabi sallallahu alaihi wasallama hatta stawfa kaidahu sai annabi ya kyale shi sai da ya gama cika iyakan makircin sa sun manta daba da hukumar sannan sai Umar ya miƙe Umar wato ya wakilci musulmai akan wannan aiki faradda sihama kaidihi alai yayin mushi da gaba daya makaman wato makircin sa akan sa wa kana tarkul jawabi awwalan alaihi ahsan farko dama ayi shuruɗin shi da dai yace akwai Muhammadu a cikin ku da an bashi amsa to da ba zai wata tambaya kuma da bakin cikin da zai ji ba zai yawa amma da ya tambayi daya ya tambayi biyu ya tambayi uku aka kyale shi sai da ya auna ya lissafa ya concluding cewa to yanzu fa an kashe shi har ya sanar da mutanen shi ya kalla ihu ya gaya musu sai aka kareta shi aka tabar da shi aka nuna cewa ƙarya yake kaga an kunyata shi da a ce da ya faɗi magana ta farko an ci mishi suna nan da rayuwarsu to ba zai ji kunya ba kuma ba zai ji irin damuwar da ya ji ba amma sai da aka bar shi ya gama cika baki ya gama yayatawa sai aka sa Umar dan Khattab sai ya bashi amsa shikenan sai gaba ɗaya moral din shi ya zubi gaba ɗaya kwarjinin shi ya lalace wa aidan fa inna fi tarki ijabati wa dhikruhu thaniyan ahsan da aka ambata mishi kuma a karo na biyu cewa suna nan wannan shi ma yayi kyau wa aidan har ila yau fa inna fi tarki ijabati hina sa'ala anhu ihanatan lahu a cikin kin bashi amsa akwai wulakanta shi wa tasghiran li sha'nihi da maida al'amarin shi dan kankani wato wanda ba a damu da shi ba shine zai magana ki bashi amsa falamma mannatu nafsuhu mautahu yayin da zuciyarsa ta sanya mishi burin cewa yana sa ran sun mutu wa dhanna annahum qad qutilu yana sa ran an kashe su wa sala lahu bidhalika min al-kibr kuma ya samu girman kai wal ashri da kuma ya zama mafi cikar sharri ma hasala ya samu irin wannan sharri da girman kai kana fi jawabi ihanatu lahu to yanzu amsa ita ma wulakantawa ne an ya wulakanta wajen kin bashi amsa sannan ya ƙara wulakanta wajen ƙaryata shi bayan ya fara ƙarya din akwai ihana wa tahqir da mai da shi ba a bakin komai ba wa izlal da rankofar da shi walam yakun hadha mukhalifan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallama la tujibu amsar da Umar ya bayar a ƙarke ba ta cikin sabawa abinda annabi ya faɗa na farko cewa kar ku amsa mishi fa innahu naha an ijabatihi hina sa'ala annabi ya hana a bashi amsa ne a karan farko sa'ad da yake cewa afikum muhammadun afikum fulanun a lokacin ne aka ce ka a bashi amsa walam yanha an ijabatihi hina qala annabi bai hana a bashi amsa ba sa'ad da yake amma haula'i faqad qutilu ana annabi cika a bashi amsa ba da haka aka bashi amsa wa bi kulli halin a bisa kowane yanayi ma dai kuma fala ahsana min tarki ijabati awwalan wala ahsana min ijabati saniyan abin yayi kyau da aka ki bashi amsa tun farko ha kuma abin yayi kyau da aka bashi amsa daga karshe kowane abin an yi shi ne a sadda ya kamata a bisa yadda ya kamata bisa dacewa da salon yaki da salon dabarar yaki wanda dama shi yaki kamar da muka ji a baya an ce alharbu khud'a kamar da zo a cikin hadisi yaki dan zamba ne sai da wato strategy sai da iya dabara da iya sanin me ya kamata a yi yaushe za a yi gaba yaushe za a yi baya to wannan tarihi da na yakin Uhud yana da tsayi kwarai haka za mu ta bin shi a hankali har Allah ya sa mu ga karshen shi idan muna cikin rayuwa da koshin lafiya sannan a za mu dubi wasu ƙarin fa'idoji insha Allah daga wasu masajid wanda ba wannan ba da kuma bayani akan wasu abubuwa da wasu ne ishara zuwa gare su za kuma ishara a wasu a gaba waɗanda ba su inganta ba duk da sun shahara a cikin wannan tarihi na yakin Uhudu wanda shine yaki na biyu daga cikin yaki-yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama za mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu tashi inda yake cewa thumma qala abu sufyan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah.